Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Sarfilu Hashim Gumar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na yammacin yau Alhamis na yau Litini. 14 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Aisha, jagoran juyin mulkin jamhuriyar Niger sun ce a shirye suke su gurfanar da hanbarin shugaban kasar gaban kulle bisa laifin cin amanar kasa. Jami'an Ukraine sun ce wani hari da jiragen saman Russia suka kai kan birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa ya raunta kalla mutum uku. Haa kuma da aji cewa a yau Litinin ne Pakistan ke cika shekaru 76 samun yancin cin gashin kai.
To kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa shugabannin sojan Niger suna shirin gurfanar da hanbararren shugaban Niger Muhammad Bazoum.
In ya tabbata a dokance ya halitta kama ina ga talala mai kamar suke ce suka mishi kuma aka bar mishi waye shi kuma da wasu wasu abubuwa wasu ke fitar da akwai takardu cikakku.
To za kuma a ji cewa hukumomin tsaron Najeriya sun bayyana samun nasara a yaki da ta'addanci da ka'adda suke yi a kasar. To sai dai kuma wasu al'ummar yankin arewacin kasar na cewa
babu shakka inda su sun kai biye suke da shi suna dauka su suna tayar da su cikin daji suna neman kudaden kwansa.
Kazalika za a ji cewa kungiyar IFMAN ta ce yayu ta ƙara farashin mai. Muna tafi da ƙarin bayani a cikin shirin. Yau ma kamar yadda muka saba rana irin ta yau Litini za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Babangida Jibril. Sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Jagororin juyin mulkin jamhuriyar Niger sun faɗa a yammacin jiya Lahadi cewa a shirye suke su gurfanar da hanbararren shugaban kasar ta Niger Muhammad Bazoum gaban kulliya bisa laifin cin amanar kasa da kuma nakasa tsaro a kasar. Kakakin gwamnatin mulkin soja kanar Ahmadu Abdulrahman wanda ke magana ta gidan talabijin na kasar ya ce gwamnatin soja ta tattara hujjojin da suka dace don gurfanar da su gaban mahukunta na kasa da kasa da hanbararren shugaban kasar da kuma na kusa da shi na gida da na waje bisa laifin cin amanar kasa da kuma zagon kasa ga tsaron cikin gida wato tsaron ciki da waje na Niger. Sa'o'i kaɗan da suka gabata shugabannin mulkin Niger sun ce a shirye suke don tattaunawa don daƙile rikici da ƙungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka a cewar wata ƙungiyar manyan malaman addinin Islama ta Najeriya da suka gana da 'yan tawayen a Yamai. Yau Litinin jami'an Ukraine sun ce wani hari a jiragen saman Rasha suka kai kan birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar ya raunta aƙalla mutane uku. Rundunar sojin ta ce dakarun tsaron sama sun kakkaɓo dukkan jirage marasa matuƙa guda 15 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai harin da kuma makamai masu linzami 8 da ke kan teku amma tarkacen da suka faɗo sun yi ɓarna a ƙasa. Mutane uku ne suka jikkata bayan tarkacen ya faɗa kan wani babban kanti sannan kuma wani ɗakin kwanan ɗalibai ya lalace. Ma'aikatan 'yan kwana-kwana sun yi arangama da gobara ta tashi sakamakon faɗowar tarkacen rokoki, in ji gwamnan yankin Ole Kiefer ta kafar Telegram. Harin na Rasha na ranar Lahadi ya kashe aƙalla mutane 7 ciki har da wata yarinya 'yar kwanaki 23 tare da jikkata wasu aƙalla 22 a yankin Kherson na ƙasar Ukraine. A ɗaya ɓangaren kuma hukumomin Poland sun kama wasu 'yan ƙasar Rasha biyu tare da tuhumarsu da laifin leƙen asiri kan zargin rarraba kayan farfaganda a madadin ƙungiyar sojojin haya ta Wagner ta Rasha. Ministocin harkokin cikin gida na Poland, Mariusz Kamiński, ya faɗi yau Litinin ta kafafen sada zumunta na yanar gizo cewa jami'an tsaron cikin gida da 'yan sandan ƙasar sun kama 'yan ƙasar Rasha, kuma waɗanda ake zargin sun raba kayayyakin ne a biranen Krakow da Warsaw. Hukumomin Poland sun ce 'yan Rashan sun rarraba kusan takardu 300 masu alaƙa da gidajen yanar gizo na ɗaukar ma'aikata na Wagner, kuma an kama su da wasu kayayyaki har 300 da ke nuna suna goyon bayan Wagner ne. Hukumomin ƙasar sun ce 'yan ƙasar Rashan an bayyana sunayensu Alexchik T da Andrej T, kuma za a ba su dala 5,000 saboda ayyukansu. Kasar Poland ta ce za ta tura dakaru 10,000 zuwa yankin da ke kan iyakarta da kasar Belarus saboda fargabar kasancewar mayakan Wagner da ke atisaye a Belarus.
To in an jima Sir Phil zai sake dawowa ya karanto sauran labaran. Yanzu dai zamu leƙa jamhuriyar Niger, inda sojojin da suka kifar da gwamnatin kasar suka bayyana aniyar gurfanar da shugaba Muhammad Bazoum da wasu abokansa na ciki da wajen kasar sakamakon zargin cin amanar kasa, yayin da makusantan ambararren shugaban ke cewa zargin ba shi da tushe. Yan rajin kare haƙƙin dan adam na cewa gurfana gaban kuliya ba ita ce matsala ba, sai dai a guji ramuwar gayya ko kuma abubuwan da ke kama da bita da kullin siyasa. Wakilin muryar Amurka Sule Mumuni Barma ya aiko mana da karin bayani daga birnin Yamai.
A sanarwar da ya karanto a kafar talabijin mallakar gwamnati, kakakin majalisar soja ta CNSP Colonel Major Amadu Abdurrahman ya yi bayani dangane da yadda shugaban ya yi zargin sojojin da hana masa damar samun amfani da wasu muhimman abubuwan more rayuwa. Da ɗaya gefe, jerin takunkumin da sai da yawo ta kakaba wa Niger da maganar amfani da ƙarfin bindiga don mayar da shi akan mukaminsa.
Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve.
Ya kara da cewa gwamnatin Niger ta tattara dukkan bayanai da hujjoji domin gurfanar da hambararren shugaban kasa da wasu abokansa na ciki da wajen kasa a gaban kotu sakamakon zargin su da cin amanar kasa da yunkurin ta da hankalin kasa, a bisa la'akari da bayanan hirarrakin sa da wasu mutane na nan gida da shugabannin wasu kasashen waje da na kungiyoyin kasa da kasa.
To haute trahison et attente à la sûreté intérieure et extérieure du Niger.
Da yake bayyana ra'ayin sa akan wannan sabuwar dambarwa, jigo a kungiyar Sovolle Niger Alhashi Salisu Ahmadu na mai ganin dacewar matakin a bisa wasu dalilai.
Abinda suka faɗi in ya tabbata a dokance ya halitta, kama ina ga talala mai kamar suke ce suka mishi kuma aka bar mishi waye shi kuma da wasu abubuwa wasu ke wata tarka akwai takarru cikakku ban shi ga cewa kare da shi kwaya kan shi take karewa. In aka je gaban kuliya idan babu laifi ana iya kama mutum.
To sai dai a nasu bangare makusantan shugaba Muhammad Bazoum irin su Alhashi Muhammadu Sahanin na jam'iyyar Pende Sarayya na kalubalantar abin. A cewar sa wannan tamkar karin maganar nan ne da ke cewa kura ce yake cewa kare maye.
Yanzu saboda Allah tsakanin su da su da mai girma shugaban kasa wane ne ci amana kasa? Yau dai gashi ku kusan sati biyu da dan wani abu suke jagorancin tahiyar da kasar nan. Har ma wanda an kai na ta'addanci guda nawa aka yi? Mutane su ji tsoron Allah ko kuma kan mutane su yi tsammanin cewa da dan suna da bindigogi mutane tsoron su suke yi ko kuma wani abu? Abinda muke gudu ba mu fatan hitina ne ga kasar mu. Duniya ta wuce fa wannan zaman da suke tsammanin cewa da zaka zo ka hambarar da gwamnati zababbiya kuma ka ce a'a za ka yi mulkin kai da ka ga dama, wannan ya wucewa. Su nemi hanyoyi wanda ai yarda duk wanda za a samu maslaha saboda kasar nan. Kuma ina kira ga duk ƴan kasa duk inda suke su yi ma kasar nan addu'a Allah Ubangiji wanda ya zalunci kasar nan Allah ya maida mai aniyar shi.
A cewar darajin kare haƙƙin dan adam dambaci son Allah bai ga matsala ba akan maganar gurfana gaban kuliya, mafi muhimmanci shine ai shari'a cikin yanayin adalci.
Sun ce suna da hujjoji, shi dai zuwa gaban shari'a ba matsala bace. Ba matsala bace in dai an bari shari'a ta yi aikata. Tunda shi zuzu ya san da shari'a zai shari'a saboda sunan kasa, zai shari'a saboda kasa, kuma zai shari'a da sunan doka. Ramuwar gayya ita abba musu.
A wani abin da ke da nasaba da juyin mulkin na 26 ga watan Yuli, wasu 'yan kasa sun fara kiraye-kirayen ganin majalisar CNSP ta cafke tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu, domin a cewar masu irin wannan tunani kusan dukkan laifukan da ake zargin an tafka a tsawon shekaru 12 na mulkin PNDS yana da hannu dumu-dumu. A ƙarshen makon jiya a yayin ziyarar wata tawagar malaman addinin Islama daga Najeriya, gwamnatin Niger ta hanyar Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zan ta jaddada aniyar so mu zaman sulhu da ɓangarorin da ke takaddama a rikicin da ya biyo bayan juyin mulkin da aka yi a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Da Sule Mumuni Barma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga Sir Philo da ci gaban labaran duniya.
To a yau Litinin Pakistan ke cika shekaru 76 samun 'yancin kai, ana gudanar da bukukuwa a fadin kasar. shugaba Arif Alvi ya gabatar da jawabi a cibiyar taro da ke Islamabad inda ya ce yana da yakinin cewa Pakistan za ta iya zama ƙasar da ta ci gaba nan da 'yan shekaru. Ya lura cewa yayin da 'yan ta'adda suka kashe dubban mutane a Pakistan, yana so ya tunatar da kowa da kowa cewa sun ba da waɗannan rayuka don demokaradiyya, don 'yancin kai, don daidaito da kuma haƙuri, don su iya yin magana game da adalci na zamantakewa. Ya kuma yi kira da ƙara yawan shigar da mata kusan rabin al'ummar ƙasar a harkokin tattalin arziki. Baya ga jawabi da shirye-shiryen talabijin da rediyo game da 'yancin kai na Pakistan, ranar kuma lokaci na al'adar iyalai ke taruwa don cin abinci da nishadi. Hukumomi a jihar Hawaii ta Amurka sun ce adadin waɗanda aka tabbatar sun mutu sakamakon gobarar daji a tsibirin Maui ya kai 96. Da yammacin jiya Lahadi, gundumar Maui ta ce ma'aikatan kashe gobara da dama na aiki don magance duk wata barna a gobarar ta fara a ranar 8 ga watan Agusta. Gobarar ta yi barna a yankin Lahaina, an kiyasta kona sama da hektar 850. Gwamnan jihar Ohio Gash Green ya ce ana sa ran adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru, yayin da ma'aikatan bincike da suka haɗa tawagar gwamnatin tarayya da ke bincike da ceto a biranen ƙasar suka kai ga wasu sassa na al'umma. Green ya ce gobarar ta lalata gine-gine sama da 2,700 a Lahaina. Daga ƙarshe, jama'ar India sun faɗi yau Litinin cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwaryaya a yankin Himalaya ya kashe mutane aƙalla 22 a cikin kwanaki biyun da suka gabata. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarin ya haifar da zaftarewar ƙasa wanda ya lalata gine-gine a jihar Himachal Pradesh, ciki har da wani gidan ibada da ya cika da masu ibada.
Gaida Sarkilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya muka nufa. Duk da yake har yanzu a Najeriya akwai al'ummomi da ke kokawa matuƙa da matsalolin rashin tsaro da suke fuskanta, rundunar sojin Najeriya ta ce tana samun galaba a yaƙi da take yi da ta'addanci a dukkanin faɗin ƙasar. Babban hafsan mayakan ƙasa Lieutenant General Taurid Lagbaja da babban hafsan hafsoshin ƙasar Lieutenant General Christopher Musa suka shaida hakan a Sakkwato lokacin da suka rako tsohon babban hafsan mayakan ƙasar Lieutenant General Faluk Yahaya jiharsa ta haihuwa bayan ajiye aiki. Ga rahoton Muhammad Nasir.
Tun fara samun matsalolin rashin tsaro a Najeriya, gwamnatoci ke cewa suna kokarin shawo kan matsalolin, kuma sukan ce suna samun galaba. Har yanzu haka batun yake, domin duk da yake ana samun rahotanni na kai hare-hare a wasu yankunan Najeriya, rundunar sojan ƙasar na alfahari da cewa tana samun galaba a yakin da take yi da ayyukan ta'addanci. Babban hafsan mayakan ƙasa Lieutenant General Taurik Labaja ya ce nasarorin da sojan ke samu yanzu ba su rasa nasaba da kyakkyawan jagoranci da rundunar ta samu a lokacin babban hafsan mayakan da ya ajiye aiki Lieutenant General Faruk Yahaya.
Currently, we are witnessing more than ever before massive surrender by repentant insurgents in the northeast.
Ya ce yanzu ana samun 'yan ta'adda waɗanda ke tuba suna miƙa wuya fiye da yadda ake samu a baya, abinda ya wuce tsammanin masu lura da al'amura na cikin gida har ma da na ƙasashen waje. Ya ce haka ma ana samun kyautattuwar zaman lafiya a yankin arewa maso yamma, kudu maso gabas, arewa ta tsakiya da dukkanin sassan Najeriya da ke fuskantar matsalolin rashin tsaro.
Areas of the country that have been challenged security wise in the past.
To sai dai a nashi hawajin babban hafsan hafsoshin Najeriya Lieutenant General Christopher Musa na ganin nasarorin da jami'an sojin ke samu baya ga jajircewar su sakamakon kyakkyawan shugabanci da suka samu a baya. Akwai goyon bayan da suke samu daga gwamnatocin jihohi kamar wanda suke samu daga gwamnatin jihar Sokoto.
The support and cooperation extended by the government of Sokoto state have undoubtedly contributed to the success.
Ya ce goyon bayan da rundunar sojin ke samu ga gwamnatin jihar Sokoto shine ya jagora ga dukkanin nasarorin da ake samu na samar da zaman lafiya a jihar Sokoto da ma wasu yankuna, kuma hakan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya a wasu yankuna na daban. To sai da kuma har yanzu wasu mazauna yankunan karkara na cewa suna fama da matsalolin rashin tsaro, kamar yadda dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar mazaɓar ƙaramar hukumar mulkin Isa da ke gabacin Sokoto Habibu Halilu Modaci ke cewa
yanzu ƙura ta kai bango, abubuwa sun riga sun canza. Irin yanayin da muke ciki a halin yanzu a ƙaramar hukumar mulki ta Isa, kowace sahiya, kowane lokaci, ɓarayin nan ba su saki kafa ba ga mutanen ƙaramar hukumar mulki ta Isa. A daji ne, a cikin gari ne, a wuraren kasuwancin su ne babu shakka inda duk sun kai biye suke da su suna dauka su suna taya da su cikin daji suna neman kudaden hansa.
A ɗayan bangaren kuma wasu jama'ar yankunan na gabacin Sokoto sun ce suna samun saukin matsalar ta rashin tsaro.
Sunana Alhaji Abubakar Jalman Inlela. To alhamdulillah wannan matsalar ta yi sauki 100%. Muna fatan Ubangiji Allah ya kara kawo mana saukinta domin shakakkabe mana wannan matsalar. Idan Allah ya taimake mu wannan abin ya tabbata mun samu sauki 100%, kuma mun samu cigaba a karamin hukumar mulki ta Ilila.
Duba da yadda matsalar take karewa ne ya sa masana lamurran tsaro da ma ɗaiɗaikun jama'a da ke lura da al'amuran yau da kullum ke kira akan a riƙa ɗaukar matakai na bai ɗaya a duk inda ake da matsala ta rashin tsaro, koda za a samu nasarar yaƙi da ta'addanci ta isa ko ina. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Har yanzu muna Najeriya, inda kungiyar dillalan man fetur mai zaman kanta ta ce farashin man fetur zai ci gaba da karuwa muddin dalar Amurka ta tashi a kasuwar canji, amma ƙwararru a fannin tattalin arziki na cewa akwai mafita kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana.
Shugaban Iman na ƙasa Chinedu Okoronkwo shine bayyana cewa kungiyar za ta ƙara kuɗin man fetur nan ba da jimawa ba bisa dalilin tashin farashin dalar Amurka a kasuwar canji. Chinedu ya bayyana haka ne a wata sanarwa mai ɗauke da sa hannunsa. Chinedu ya ce ya lura cewa farashin mai zai ci gaba da hauhawa idan dala ta ci gaba da tashi a kasuwar hada-hadar kuɗi. A nashi nazarin, mataimakin shugaban kungiyar Iman na ƙasa Abubakar mai gandi ɗakin gari ya ƙarin haske akan bayanan shugaban kungiyar.
Mu kan mu ƴan kasuwan mai masu zaman kansu muna cikin wani mawuyacin yanayi, domin idan ka je ka ɗauko wannan mai ka zo ka sauke a gidan manka babu ciniki, zaka ga mutane ba za su iya sayen wannan kaya ba saboda dashi. Kuma abin gaskiya abin ban tausayi ne idan ki zo har dai a nan cikin arewacin Najeriya ki duba yawancin gidajen mai ba su iya saida mai, sun kukkulle gidajen man su sun sama Allah ido.
A nashi nazarin, ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ce dama dole a samu irin wannan yanayi muddin kaya sun fi masu son kayan yawa a kasuwa.
Duk lokacin da aka ce masu son kaya sun fi kayan da ke kasuwa yawa, farashi yakan tashi. Idan kaya ya yi yawa a kasuwa babu mai saye, farashi yakan sauka. Amma a maganan man fetur ba maganan saye da sayarwan ba ne kawai, a'a ta wani hanya ake samo man fetur din.
Shi ma ƙwararre a fannin kasuwanci da hada-hadar kuɗi Dr. Ali Abdullahi na jami'ar Kashere a Gombe ya ce cire hannu a tallafin mai da gwamnati ta yi shine yasa farashin mai zai zama daidai da farashin kayayyaki a kasuwa.
Akwai abubuwa kamar guda biyu yanzu da suka taso masu ƙarfi wanda dole kusan farashin man fetur ɗin dole ya tashi. Na farko shine hukumar fetur ta duniya wato OPEC ta kawo wani yanayi na rage yawan man fetur da ake sayarwa a kasuwannin duniya, da cewa su rage yawan kaso da ake bayarwa, kuma sun rarrage kasashen Saudi Arabia da sauransu sun rarrage. Saboda haka farashin man fetur sai ya tashi daga dala 70 da kaɗan da ake sayarwa yanzu ya kai kusan dala 90 ganga guda ɗaya. Na biyu, akwai matsalar har yanzu a canjin kuɗi na naira da dala. To an yi wasa da wannan waje, waɗansu suna amfani da wannan damar gwamnati za ta tallafa wa dala ɗin a farashin naira 460 a dala ɗaya, a maimakon in an karɓa a farashin gwamnati a je a siyo kaya da sauki, to sai su ɗauki wannan dalar da aka basu a naira 460 sai su kai kasuwar bayan fage wato wajen ƴan canjin kuɗi birudi canji, sai su je su siyar da shi a kamar naira 700 da kaman 20 ko da sama da haka. Sai zamanto ana ta wasa da wannan wajen, gwamnati sai ta ce ta janye ba za ta tallafa wa nairan ba. Saboda haka da aka sake, yanzu darajar naira ya lalace ya kusan kaiwa naira kusan 1,000 ne dala ɗaya.
Amma mataimakin shugaban kungiyar Iman ta ƙasa Abubakar mai gandi ɗakin gari ya ba da shawarar mafita.
Gwamnati dole ta ɗauki mataki na gaggawa a tabbatar da cewa waɗannan refinery namu na Najeriya sun fara aiki cikin wannan shekara. Sannan kuma a yi ƙoƙari a kawo wani nau'i kuma wanda za a iya amfani da shi maimakon ainihin amfani da man fetur, wato kamar yadda wasu ƙasashe ke amfani da wasu abubuwa daban-daban.
Abin jira a gani shine irin matakin da gwamnati za ta ɗauka wajen gaggauta kawo wa al'umma sauki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To an gaishe ki Madina Dauda, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
ilimi garkwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa da
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam yanzu haka dai dubban ɗaliban Najeriya ne da ke karatu a jamhuriyar Niger suka shiga wani hali na kagane kai sakamakon rikicin da kunno kai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar ta Niger inda kuma kungiyar ECOWAS da kuma tarayyar Najeriya suka kakabawa jamhuriyar Niger ta kunkumi tuni dai irin wayannan dalibai da kuma iyayensu suka fara kira ga kasashen guda biyu da kuma kungiyar yammacin Afirka sai dai yawo ko ECOWAS da siwa Allah da Annabi su daidaita domin kawo zaman lafiya a kasar ta jamhuriyar Niger wannan hali na kakanin kai da daliban na Najeriya suka shiga ya zo ne watanni bayan da dalibai da koransu da ke karatu a kasar Sudan suka fada cikin irin wannan hali sakamakon barkewar yaki tsakanin sojoji Sudan da kuma sojojin sa kai a kasar ta Sudan abinda ya kai ga gwamnati amfani da hanyoyi da dama wajen fitar da daliban Najeriya da ke karatu a kasar ta Sudan to kuma menene fatan irin wayannan dalibai na Najeriya da ke karatu a jamhuriyar Niger ga dai ra'ayin wasu daliban da na yi hira da su ta wayar tarho
my name is Happiness Petrus Audi about 200 level in Mariam Abacha American University studying international relations Basically, as a student in Mariam Abacha American University, I'm not really happy about what is going on right now in Niger Republic.
Sunana Halilu Ahmad Dukku ni dalibi ne a makarantar Mariam Abacha American University of Niger a nan Maradi na karanta medical laboratory ne. Gaskiya abubuwan da ke faruwa a Niger kawai da sai mu ci Allah shi shige mu na gaba saboda abubuwan sun ya akwai a lot of challenges take abubuwan da ina ai fadan nan sai shafi karatun za mu tsaya da karatu sannan kuma ya ci a ce gwamnati ta ECOWAS da ta Nigeria da dinnonin Niger din gaba daya da Mali a zauna a yi ko da ai fadan nan ne muni ya adam din za a yi fada kuma karshen ta kan za ta dawo da Allah masu fada a ji da Allah su tsaya a tsana a su a gama magana saboda za a cuci mutane sosai wallahi da an kai fadan nan ta talakawa ga mutan rayuwa
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Ibrahim Yusuf Bello, dalibi a Jami'ar Maryam Abacha American University da ke Niger Republic. Ganin gaskiya muna fuskantar kalubale sosai tun kafin mu koma Niger. Saboda haka muna kira da gwamnatin Najeriya ta Niger da kuma kungiyar ECOWAS da su dawo kan teburin sulhu a daidaita magana tsakanin Najeriya da Niger da kuma kungiyar ECOWAS din. Saboda wannan rigimar zai haifar mana da gaggarumin matsala a kasar mu da kuma mu kanmu dalibai kuma matsayin mu na dalibai zai bata mana lokaci kuma sannan zai lalata mana standards na karatun
Sunana Hassan Muhammad Sani dalibi a Jami'ar Mariam Abacha American University da ke Niger Republic gaskiya muna fuskantar kalubale sosai amma ba mu koma Niger din ba saboda haka dan Allah muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta Niger da kuma kungiyar ECOWAS da su dawo kan teburin sulhu a daidaita magana tsakanin Najeriya da kuma Niger da kuma ita kungiyar ECOWAS saboda wannan rigima zai haifar da matsala babba gare mu da kuma kasar mu gaba daya mu kuma matsayin mu na dalibai zai bata mana lokaci kuma sannan zai lalata mana standard din karatun mu saboda haka muna kira da shugabanni da duk wasu masu fada a ji dan Allah a dawo kan teburin sulhu a daidaita maganar nan
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Hafsa Muhammad Sani daliba ce a Jami'ar Maryam Abacha American University na Niger Republic muna kira da shugabannin mu na Niger da na Nigeria da su zo a sasanta da wannan abubuwan suke faruwa a Niger domin mu koma mu karasa da karatun mu
su ma dai iyayen wayannan dalibai sun mika fatan su ga kasashen na jamhuriyar Niger da kuma Nigeria da kungiyar ECOWAS na daidaitawa kamar da wannan malami ya shaida mani
a matsayin mu na iyaye duk inda aka ce danka ba zai je makaranta ba zai zauna a gaban ka tashin hankali ne a gare ka to wannan shi ya kawo dole hankalin mai tashi kuma kaga makarantun nan namu da muke tura ƴaƴan nan Niger gudun irin rigingimin da ake a jami'o'in Najeriya to yanzu kaga abin ya zama an yi gudun gara ne an fada gidan zabo, kuma ga kudaden da mu muke kashewa a wannan karatun nasu, kaga alubumi ne, ga kudi da muka kashe kuma ga cewa ya abubuwa sun yi nisa, sun mana nisa. Fatan mu shine a samu daidaito tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin Nijar a daidaita saboda rayuwa ta zama yadda ta kamata. Kamar yadda mun tsaya mun yi wa kanmu adalci, da mu da Nijar boda ce irin ta tura kawai aka yanka ta, amma kusan mutane ne daya, masu al'adu daya, masu kabilare daya, masu addini daya, da abubuwa da yawa, kusan kashi 90 na rayuwar Nijar yayi daidai da Najeriya. Saboda haka fata na dai wannan abu ya zo karshe, kuma ya zama alheri a yi akari don rayuwar yayanmu ta ci gaba, mu ma mu samu ci gaba.
Abin da yake faruwa a Nijar ya shafi Najeriya, domin uwa da uba ne muke, kuma yawancin dama kasashen Najeriya da Nijar kusan duk uwa da uba ne, ruwa ne suka raba mu kawai. Ba haka ba, ai ba mu da wani bambanci, akwai harkaka da komi da mu da su. To kuma yayanmu suna zuwa suna karatu a can, za su suma suna zuwa. To kaga wannan abu da yake faruwa, wallahi ba za mu ji daɗi ba. Babarka Babangida, kaga yayanmu suna karatu a Nijar har su kwanta Sudan ga su nan. To kaga abinda muke fata, Ubangiji Allah ya kawo wannan sauki, domin Najeriya ta ba da ƙarfi a kan maganan karatun yara da 'ya'yan talakawa da wajaba da kuɗi da wanda su kuɗi. Wallahi 'ya'yan ba za su fita su yi karatu a wajaba, amma kullum a ƙara gobe a ƙara ba hutu ga kuma yajin aiki na malamai. Saboda haka muna kira Ubangiji Allah ya kawo mana sauki, gwamnatin tarayya su duba irin halin da talakawa su yi a kan maganan kuɗin makarantar yara.
To masu sauraro, da wannan ne kuma muke kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako, a madadin bakin namu da kuma jami'a da ta bada umarnin shirin da daidaita shi, Jill Little Gresham, naku baban ya jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon.
To an gaishe ka baban gida Jibrin, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar ta saƙon email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori, mazaunin Difa, jamhuriyar Nijar. Ya ce, BOA Hausa, kan so ku bani dama domin nuna farin ciki na tare da jinjina malaman addinin Musulunci da ƙashin jagorancin Sheikh Balalau, amma shugabannin mulkin soja na jamhuriyar Nijar da bisa buɗe hanyar tattaunawa sulhu a kan juyin mulkin Nijar da suka yi. Fatan da nake da shi a nan kuma shine a tawagar da ECOWAS za ta turo a cikin wannan makon, shine Allah ya sa a samu fahimtar juna tsakanin dukkan bangarorin biyu. Sako na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, ce kasashen juna da fatan za ku himmatu sosai wajen ganin kun wadatar da kasashenku da yalwataccen shinkafa domin samar ma jama'a ita a cikin farashi mai sauki. Duba da hasashen da Ministan Dinkin Duniya ta yi na cewa shinkafar za ta yi tashin goron zabi cikin shekaru 12.
Madalla, to da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karo a taƙaice.
To a takaice, jagororin juyin mulkin jamhuriyar Nijar sun fada da yammacin jiya Lahadi cewa a shirye suke su gurfanar da hanbararren shugaban kasar ta Nijar Muhammad Bazoum gaban kuliya bisa laifin cin amanar ƙasa da kuma nakasa tsaron ƙasar. Kakakin gwamnatin mulkin sojan Kanar Ahmadu Abdulrahman, wanda ke magana a gidan talabijin na ƙasar, ya ce gwamnatin Cholo ta tattara hujjojin da suka dace don gurfanar da su gaban mahukunta na ƙasa da ƙasa da hanbararren shugaban ƙasar da kuma na kusa da shi na gida da na waje bisa laifin cin amana ƙasa da kuma zagon ƙasa ga tsaron cikin gida a Nijar. Yau Litinin jami'an yi kiran sun ce wani hari da jiragen saman Rasha suka kai a birnin Odessa mai tashi jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar ya raunta aƙalla mutane 3. Rundunar sojin ta ce dakarun tsaron sama sun kakkaɓo dukkan jirage marasa matuƙa 15 da Rasha ta harba. Sai amfani da su wajen kai harin da kuma makamai masu linzami 8 da ke kan teku, amma tarkacen sun faɗo sun yi ɓarna a ƙasa sosai. Mutane 3 ne suka jikkata bayan tarkacin ya faɗa akan wani babban kanti, sannan kuma wani ɗakin kwanan ɗalibai shi ma ya lalace.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu. Sai zuwa can an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Sir Filo Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta shirya kuma ta bada umarni Julie Ladas Gresham sai injiniyan mu na yanzu ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi ma'assalam sai a kiyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.